wato da misalin karfe 12 na rana yau kenan a 20 ga wata 2016 wato wata mota Jeep Ford Pico wadda ta fito daga Gombe za ta yi bajo ga sai birki ya tsince a garin Malam Sidi ta afkawa mutanen da suke tafiya suna wato wannan taro na maulidi a cikin garin Malam Sidi inda mutane mutum kusan 18 suka ji ciwo sannan kusan mutum 8 suka rasu suka riga mutuwa gaskiya wannan abu da ya faru mutanen da wannan abu ya faru suka samu wannan mota wuta kuma suka yi kokarin nuna bacin ransu da wannan hadari da ya faru a dalilin haka ne girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe CCOC na jiwa ya ba da umarni na a kai sauki na gaggawa inda aka tura jami'anmu na kwantar da tarzoma tare da kuma motar nan ta asibiti ta police medical clinic da aka ɗauki waɗanda suka ji wannan ciwo aka kawo su asibiti ake lura da su kuma 'yan sanda na jihar Gombe tana kira ga mutane da kuma wadanda suke irin waɗannan nuna wato farin cikin su a bukukuwa su lura su kiyaye da dokokin hanya da kuma gujewa hukumar waɗannan al'amura da suke faruwa
kaman yanda ka ce sun ƙona motan da ta yi wannan hatsari su wane ne suka yi wannan
sai a take shi abin nan ya faru karfe 12 ne a lokacin da Wahab amma dai cike na farko da ɗan sanda suka samu shine na kaman dai mutanen da wannan abu ya hauka musu su suka nuna bakin cikin su na samu wannan mota wuta kafin a kawo musu da su
kaman shi driver fa
driver shi ma ba wato hatsaniyan nan ya riga da driver yana cikin mutanen nan da aka irga mutum takwas da suka riga mutum gidan gaskiya dan da ba su yi wani kasa zuwa ba suka afka masa wata kuma dalilin haka a take nan ya rasa
su wa'annan mutanen da motan ta afka musu suna kan titi ne ko kuma a wajen bikin maulidin ne abin ya faru
suna kan titi ne suna yin tafiya kamar jerin gwanon nan da ake yi na bikin maulidi wannan ne shi driver gaskiya ya abun ne losing control mota kuma ta je ta afka wasu waɗannan mutane
bayani daga bakin kakakin hukumar 'yan sanda DSP Ahmed Usman dangane da hatsarin mota da ya janyo rasa rayukan mutane guda 8 da kuma raunata wasu mutanen guda 18 lokacin da suke bikin maulidi a garin Malam Sidi cikin karamar hukumar Kwami a jihar Gombe jiya Talata. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.